Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Asabar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 235 ne aka kashe a harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani masallaci da ke cike da mutane jiya Juma'a a arewacin yankin zirin Sana'a mai fama da tashe-tashen hankula. Kamfanin dillancin labaran NEMA ya fitar da rahoton da ke cewa hukumomi sun ce maharan sun auna masallacin Al-Ruwada na garin Bel-Abed da ke yammacin birnin Al-Arish. Wani mutum da ya ce yana cikin masallacin lokacin da aka kai harin ya faɗa wa kafar labaran cewa maharin sun isa wajen ne cikin mota inda suka buɗe wuta cikin masallacin tare da tayar da bom. Haka kuma wasu shaidun gani da ido sun ce maharin sun harbi motar agaji yayin da ma'aikatan agajin ke ƙoƙarin kwashe mutanen da suka samu rauni zuwa asibiti. Kafar labaran kasar ta ce mutane 109 ne suka raunata a harin. Ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiyar ta fito ta dauki alhakin harin, amma kungiyar ISIS ce ke kai hare-hare a yankin tun shekara ta 2013. Rahotanni na cewa jiragen yakin Masar sun kai wa 'yan ta'addan hari a Sinai bayan harin rashin imanin da suka kai masallacin. Shugaban kasa Abdel Fattah El-Sisi ya yi rantsuwar cewa sai an dauki mataki kan waɗanda suka kai harin, amma bai bayyana irin matakan da za a dauka ba. A jiya Juma'a ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Zimbabwe na farko tun shekaru 40, kuma ya yi alƙawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye don kawo sauƙi ga tattalin arzikin kasar da ya daɗe yana cikin mawuyacin hali. Shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa ya karɓi mulkin ƙasar da ta kwashe shekaru 37 cikin mulkin kama karya ƙarƙashin tsohon shugaba Robert Mugabe, wanda ya murabus ranar Talata bayan da ya fuskanci matsin lamba daga sojojin ƙasar da jam'iyya mai mulki. A jawabin kama aiki da ya yi, Mnangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan bashin da ta ciyo daga ƙasashen waje, kuma za ta cire dokar hana shigar da kaya ƙasar tare da aiki wajen ganin 'yan ƙasar sun samu takardun kuɗi cikin sauƙi, alƙawarin da ya janyo shewa daga 'yan ƙasar. Shugaba Mnangagwa kuma ya sha alwashin biyan manoman da suka rasa gonakinsu haƙƙinsu ƙarƙashin shugabancin Mugabe. Mnangagwa zai ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adin Mugabe, wanda zai ƙare a tsakiyar shekara mai zuwa ta 2018 bayan zaben da shugaban ya yi alƙawarin zama kan tafarkin demokaraɗiyya. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga ƙasar Pakistan da ta kama tare da hukunta wani malamin Islama da ake zarga da hannu wajen kitsa hare-haren shekara ta 2008 kan babban birnin India. Jiya Juma'a jami'an Pakistan suka yi amfani da umarnin da kotu ta bayar na sakin Malam Hafiz Sa'id daga ɗaurin talala na kusan watanni 11 a birnin Lahore. Tsareshin da aka yi ya ƙaru ne daga zargin ta'addanci zuwa malami mai yaɗa aƙida tsatsauran ra'ayi. Amurka ta daɗe tana tauyin tukuicin kuɗi har dala miliyan 10 tun shekara ta 2012 ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama kaiwa ga kama Malam Sa'id da kuma hukunta shi. Alƙalan da suka saurari ƙaran da malamin ya yi, ɗaukar ƙaran da malamin ya yi na cewa an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba a jiya ranar Laraba, sun baiwa jami'an umarnin a sake shi dalilin rashin ingantacciyar shaida. A wani sako da ya fitar a hoton bidiyo, Sa'id ya faɗa wa magoya bayansa cewa wannan 'yanci da ya samu alama ne na cewa bai aikata wani laifi ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward ta soki sakin Sa'id da aka yi, tana mai cewa Amurka ta damu matuƙa. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗayan sun ayyana Sa'id a matsayin ɗan ta'adda a duniya. A jiya Juma'a, 'yan sandan London suka ce ba su samu wani da ya ji rauni ba bayan da suka kammala binciken rahotannin da ke cewa an ji ƙara harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa mai yawan hada-hadar jama'a. Da farko dai 'yan sandan sun ɗauki batun tamkar harin ta'addanci ne aka kai, amma daga baya suka ce ba su ga sahun wasu da ake zarga ba, kuma babu shaida cewa an yi harbi har an ji ciwo. Jami'an 'yan sandan birnin London ɗauke da makamai da 'yan sandan sufuri waɗanda suka ce wata mata ta samu ƙaramin rauni yayin da take barin yankin. Wani hoton bidiyo da aka kafe ta kafar sada zumunta na nuna yadda mutane ke hanzarin barin yankin a tashar jirgin Oxford. Wata sanarwa da 'yan sandan sufurin suka yi ta ce ta yi kira ga jami'an sandan ne zuwa wajen bayan da aka bayar da hotunan an ji ƙarar harbin bindiga a tashar da ke ƙarƙashin ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda Hausawa ke cewa shike kawo da rabon wani.
अब तो कुछ है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना
कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
ओ
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan waye gari lafiya Usman na fatan tashi lafiya
Alhamdulillah malam Iraya gida ya ayyuka
Alhamdulillah sai godiya
Masha Allah
ga wata bakuwa na cikin zauran
ta ci lillibi sanda zuwa
yawa zalluku sanyi ne yasa na ci lillibin
gaskiya to ai gara a dan rufe jiki saboda sanyin nan sai a hankali yau fa da safiyan nan nace kai anya to bari dai mu killace
ne lokacin da na taso ka san abun nan da nazo sai da na nemo abu na kankare kankara kan glashin mota
ai matsalar kenan kaga kaman jiya juma'a ya nuna -1 degree fa ake bai ma kai kaso daya ba
bai kai ba
ana
sanyi sosai
kuwa to Allah ya sa mu dace fushe mu lafiya
mal sauraro da fata an waye gari lafiya ina so kafin mu fara mika taziya ta ga dukkan yan uwan mu saboda rashin muke na wani kawun mu a Bauchi wato Alhaji Musa Usman Kembu wanda ya rasu jiya juma'a bayan ya jima yana fama da rashin lafiya ya muna mika taziya musamman ma dai ga shi babban dansa wato Alhaji Chindo Musa wanda ka san da suna chairman da shine tsohon shugaban ka kungiyar nan ta Dribovan Tanka dake karkashin kungiyar Nupen a jihar Bauchi Allah ji kansa Allah ya sa huta kuma Allah ya bada hakuri na dure wannan rashi
amin ya rabbi
Allah ya gafarta masa kuma ya kyautata kashin mu kuma Allah ya bada hakuri
amin sunma Usman to ko za ka fara
faro to tunda ita dai ba kuwa Hafsa ba ta shigo da takarda ba
ban shigo da takarda ba
to gashi ni bari in fara da sakonnin gaishe-gaishen inda zan fara ne da shafin mu na bari ya huce na dandalin majalisar Facebook amma inda da farko sakon fatan gaisuwar fatan alheri ta a bari ya huce za ta je ga Salisu na Fiu da kuma Zaki Nowa Ikabo Mulumbe Allah ya sana faɗa
da fatan ka faɗa
yawa shi ne kare ce na dama sunan sai kuma Awwal Hadi da kuma Muhammad Abdullahi gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Yusuf Chachila sai Sanusi Abdullahi da kuma wanda ake lakabi da dan siyasa sai Mustafa Isa Barau da Sulaiman Soyayya Kaso mai kaunarka to Allah ya hada mu da musu
haka
sai kuma Nabil Abubakar Abdullahi gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Abdurrashid Abubakar da kuma Sha'aibu S Fada sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sadia Uthman da kuma Rawana Muhammad sai Halima Adamu da Asma'u Bello sai Umar Gomar da kuma Muhammad Sadi Energy Potosco sai gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Adam da Ismaila Tuko da sakan yake nufi Ahmed sai kuma Usman Muhammad Akaremi da Muhammad Sani Abdullahi da Muhammad Ibrahim da Abubakar Abubakar sai Muhammad Sunusu na yaya da kuma Sanusi Dahiru gaisuwar fatan alheri a bari ya huce daga karshe zan mika zuwa ga Sulaiman Yusuf Bichi da kuma dan kasa dan Halak sai kuma Musa Suli daga jamhuriyar Niger kina Azindar sai Bilkisa Kisa fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
amin
sai kuma Hafsa ina gaishe ki
ni ma kana gaishe ni to nagode
a gaida na gida kenan
kar ai inuwa gegenya
haka ne ga sakon fatan alheri nan zuwa ga iyalan Malam Musa Hassan Sakwa tare da na Alhaji Adamu Abdullahi na taya su muna auren ƴaƴansu wato Bashir da Hafsat wanda za a yi yau din nan a kan titin railway road da ke Bauchi a bayan ofishin zonal education da misalin karfe 11 na rana Allah ubangiji ya sanya alheri
amin
dambin sakon gaisuwa da fata alheri kuma ga wato iyalan shugaban kungiyar jama'at Rizalatul Bidawa Ikamatu Sunna Tanko Ibnu Iya wanda yake aurar da yar sabarista Nafisa Tanko Iya ga Adamu Idris Tukura a yau din nan ko kuma in ce a ranar asabar mai zuwa kai ba a wannan asabar din bane ranar asabar mai zuwa masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarki Kaduna da fatan Allah ubangiji ya sanya alheri kuma muna mika wani sakon na taziya ga al'ummar karamar hukumar Akko musamman ma dai mai sauraron murya Amurka Ahmadu Ardo Jabbo saboda rasuwar mahaifinsa Malam Muhammad Ardo Jabbo da fatan Allah Ubangiji ji kansa ya huta. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu irin su Alhaji Aliyu Obayo dan madama alkaleri tare da Babayo Jonka Bawa Ungwakarofin Madaki Abocin Yakubu sai barista Isiaku Barau a jihar Niger tare da barista Dallami Mushishi sai shugaban mata Fatima Halliru Daura da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sardauna Abure Huce Ibrahim Jibrin Karaye tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya. Sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi. Sai gaisuwar DCP Gimba Manu Dumbulwa hukumar gidan kurkuku a jihar Yobe Najeriya da fatan kuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Garba Muhammad Dajin wato Jazi Ungwar Jaki Abocin Yakubu sai Lol dan Gambo Gagarawa da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu wato Sadiq Awushishi sai Sadisu Rabin Dami tare da Suleiman Dambam sai Tijani Muhammad TJ da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Comrade Babayi Muhammad Arabo karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa Najeriya dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. gaske dai kana jin wakar Indian nan sosai.
Alhaji, ka san ni ina sanni me zan faɗa da turanci ne musical ɗinka. Wato inda yake ake dani Alhaji sai kullun sai so inda yake gagari.
Ni na manta ai sai na ci gaba da wakan.
Ai ke dan ai kadan ma kika ji to. Kenan da kuskusu ta hin ne da yake gaskiya.
Sosai kuwa.
1998 wa aka yi shi. Sannan ka san wani abu yanda kake naji kana zakulo bayanan mawaka din nan to wallahi haka daidai gurgudu nake zakulo na India wannan wannan Udit Narayan da Alka ya gine ki su kuma suna tsaye daga cikin muryoyin da na kusa in ji waƙoƙin India wanda suke ba ainihin wanda suka yi a film din ba ainihin wanda suka rera
waƙar
yanzu
to amma dai kuskus wata an ce something happens kar ki sa wani nima abu ya faru sai wani abu ya faru ko yana faruwa shine a cikin abin da ake nufi da kuskus wata
akwai wani mai sauraro da ya aiko da wani labari gwani
yawa
wani mai bandariya wai mota ce ta debo passengers suna cikin tafiya sai suka ga yan fashi a gaban su to sai passengers nan suka fice mota da gudu suka bazama a cikin daji to ɗaya daga cikin waɗannan passengers sai ya samu wata bishiya sai ya hau ya buya to abin kaddara barayin nan bayan da suka taso daga wurin da suka yi fashi suka zo jikin wannan bishiyar sai suka zo suka zauna a ƙarƙashin wannan bishiyan ɗin suka fara ƙirga kuɗin da suka samu a gumfashi to ga su kuma kowannensu da bindiga a hannunsa to na kan bishiyan nan ya rasa yadda zai yi yawa saboda idan suka daga ido sama za fa su gan shi yawa kawai sai yanke shawara kawai sai ya sakuto ƙasa kawai tsakiyar barayin nan daga saman bishiya ya ce musu gani nan daga sama Allah ya aiko ni ne
kaga watsewa kenan za su bar kuɗin wallahi Allah ya sabar kuɗin
ai sai gudu
kasa abin da baka tsammani ba kuma sai da lissafin kuɗi nan adan da son kuɗi an ajiye makamai gefe
kuma mutum ya faɗo daga sama ya ce gani nan daga sama Allah ya turo ni ya aiko Allah ya aiko
kenan kun samu
mala'ika kenan eh mala'ika
gaba ɗaya kawai duk gaba ɗaya sai suka dare suka watse ba batun kuɗi ba batun birni
wa yake batun kuɗi yalla Malam Ibrahim ana cewa mutum ya faɗo daga sama wa yake batun kuɗi
sai ya tuna wani labari wai lokacin muna yara muka karanta irin wasu littafan da nan tatsuniyoyi na ka koyi karatu da wayi din wai shi noman kabewa aka yi kabewa ta kai karo ta cika gida aka cika harabar falon gida shi kuma mai gida da uwar gida suna can cikin ɗaki a kwantenan shi ne ya zo shi ma ta kan bunu irin ɗan boto ne ya hau daidai falon ashe yake inda kabewa take ashe bai san ya riɓe ba sai ya hau cikin kabewa fata kawai sai suka ci pas kabewa ta fushi mai gida ta shi ki leƙa ki gani aka dai leƙa ki gani ya samu ya leƙo ita ma ta leƙo da kai ta
tsaye ba
sai suka ganci kawai ya tsaya dama gashi da guru da laya ya ce waye mun zo mu karɓi rabon mu daga sama ai da ana rige wa zai koma cikin ɗaki ya rige shi kuma da yaga haka kawai kin ga sai gudu ba maganar
duban sai ya ba ga sai gudu
akwai wani labari ne ba an kawo wani
wannan labari labarin da muka karanta Bala Muhammad Dambam ne ya aiko mana akwai wannan kasan wannan labarin ya tuna mu akwai wani abokinmu Yunusa Muhammad wai sai nace wai Yunusa Muhammad dan ce Yunusa Hussein wai sai nace Yunusa Muhammad eh Yunusa Hussein da muke masa lakabi da skata shi ma ya taba kwana a kan bishiya da yan fashe suka tare su wajen hanyar gaishuwa amma dai ba a yi irin wannan ba
amma dai ya dare bishiya
abin amma ya duro kasa
ya duro kasa ya tafi kashe gari ya tafi abinsa ba
wallahi a ni ne na bishi a hin daura kai na kan fadu
to wannan wani mahaukaci ne yana tafiya sai ya tsinci naira 1000 a kasa to sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ya ce masa kai ba ni ID card dina ne sai mahaukacin ya ce idan ni mahaukaci ne ai ni ba ba ne ka gane ko
karkare na mun wayo ni
to ai ka za ka ji karshen labari sai mahaukacin ya ce idan ni mahaukaci ne ai ba ba ne ya sunanka sai mutumin ya ce sunana Central Bank of Nigeria sai mahaukacin ya ce shekaran ka nawa sai mutum ya ce shekara ta 1000 sai mahaukaci ya ce eh lalle ID card ɗinka ne ka
wannan ya fi kowa hankali
ni da har na yi mahaukaci ya da
ya ce lalle ID card ɗinka ne wannan karɓa abinka to amma ka dinga sanya hotonka don ba hotonka ne a jiki ba sakare kawai
wai daga yi labarin mahaukaci shi kuma wannan mutumin ka babu ya gubu ne ba wannan labarin na tutu wallahi na kai shi abin ya wuce ba wai shi mai nama ne yake talambalango irin masu sawa a daru a dora a kadin nan kawai sai taka mai cikaro da mahaukaci irin gabjejen mahaukatan nan amma wanda za ka ganshi kaman face irin ba za ka zaci ya tabu ba yace masa mai balango yace sauke yace to kama mun mu sauke mahaukaci ya kama mai saka sauke balango yace masa to nan nawa za a yanka maka yace naman dubu yajin dubu sai mamaki ya kama mai balango he miƙe tsaye sai kalle shi yace ikon Allah shi ma sana dubu
shi ne ikon Allah sana dubu
sana dubu yace to wannan ina ga yace da idan Allah ya sa ban yankawa shi ma sana dubu ai dora na mushi kai ta yi ga to shi ne shi to kage shi wannan shi ne Allah na tsama wakatin da yayi wayo
wannan wayo
wai zan tarar Bank of Nigeria su shi kuma da yake ya kware a sata
yace shekarun ka nawa yace shekara dubu
to ba da san ko da lokaci ba shi da liman da aka bawo kudi shi kuma shi ba akan kudi ne
haka ma bi ka bashi dama ina banka bashin labari in Allah kai mu mako mai zuwa
ni da wani ke jaka tuna mun ai
ni ma da labarin Allah kai mu mako
yawa to kaji
Allah ubangiji ya nuna mana
abi zai wale giro
ma da lama sauraro a madadin
Usman Ahmed Kabara
da Usman Muhammad
Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya
to ce zaka rufe yawa
mu je zuwa yawa
कोई लड़की है जब वो हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छन छन छुम छुम
कुछ रुका रुका सा है
छाया समा कितना प्यारा
सावन का समझो इशारा